الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. من الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا. A wannan ranar ta Litinin, domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wannan littafi mai girma, Nabiyyur Rahma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yau muna 21 ne ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, 1446, wanda ya daidai da 19 ga watan 5 2025. Idan ba manta ba, muna magana akan siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun yi magana akan siffofin shi na wanda suke na halitta, yanzu kuma akwai siffofin shi sallallahu alaihi wasallam wanda suke na halayen shi, wanda su ne sati wanda ya wuce mun karanta 1, 2, 3. Yau za mu tashi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Anas, sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Anas yace, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kowa, ko mu ce yayi mutane kyau, kamar yadda muka karanta sati wanda ya wuce, kyakkyawan mutum ne tsiran Allah da aminta da tabbata gare shi. Wa ajwadin nas, kuma yayi mutane kyauta shi ma. Kamar haka mun karanta sati wanda ya wuce hadisi na wanda yake magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kyauta musamman cikin watan Ramadan. Mutum ne mai bada wa, mutum bane mai rowa, yana daga cikin girma, yana daga cikin kamala ta mutum a ce Allah ya hudda mishi rowa. Shine Allah Al-Qur'ani mai girma yake ce mana, wa man yuqashu hanafatihi fa ulaika humul muflihun, wanda aka kare shi daga rowa ta rai. Dai ran Adam kullun tana so ta mallaka ne. Innal insana khuliqa halu'a iza masahu sharru jazua wa iza masahu alkhairu manua illa almusallin. Wa ashja'a an-nas, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yahi diyawa daga cikin mutane, yayi su zama namiji gwarzo wanda yake jarumi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qad fazia ahli almadina laylatan, kenan malam sai kama na misali akan wanda yake nuna cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda yake jarumi. Sai wata rana, malam sai ka misali, wata rana ƴan Madina suka firgita, sami'u sautan, wani ƙara aka ji, wani mai ƙarhi aka rasa, ƙaran menene, da mata da yara da kowa da tijawa, kowa ya fito waje, ana tsammanin kowani abu ne daban. Fatalaqahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala fars abi talha, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riske su yana bisa doki na sahabi abi talha. Yace uri, kenan dokin ma ba a sa mai sirdi ba, haka kawai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji ko menene, ya hau sirdi da gudu, ya riga ya kowa ya ga menene, wani ƙara ne wannan. Wa huwa mutaqallidun bi sayfihi, yana rike da takobin shi tsiran Allah da aminci da tabbata gare shi. Dai ba da kariya ga mutanen Madina, mutane sun firgita. Wa huwa yaqulu, sai manzo Allah yake ta, lam turau lam turau, muzalla ce mu shikenan, an ma'ana kakku damu shikenan, komai ya kare, kowa ya je gida, na je na ga komai ne, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na an magance muku abin, to wanda ke nuna manzo Allah jarumin jarumai ne, kaga bambanci da irin shugabanni na demokratiya. Irin wannan mutum zai ce an zabe shi, amma duk wani abun wahala talakawa, amma abun jin dadi ne shi ne. To su kuma shugabanni waɗanda suke jarumai na da, duk abun wahala shugaba shi ne a gaba, shi ne zai kare talaka, ba wai talaka za su kare shi ba. To wannan sai zaman to damar tsari ne lalacacce, duk a tsari na mulki a duniya wanda mutane suka tsara ko kuma mutane suke, babu lalacacce gurɓatacce mulki irin na kazamta kamar mulkin demokratiya. Damar turawa ne suka yi shi don cimma manufofinsu, a yaƙi addini, a yaƙi al'adun mutane, a saci dukiyar mutane, a karya wasu, a tada wasu, haka suka ga dama suke yi da sunan demokratiya. Shi yasa malamai suka ce ba lalacaccen mulki babu kamar shi. To wannan misali ne akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama namiji ne wanda yake shugaba, kuma shugaba wanda ya karbi sunan shugabanci. Kenan za a ce mutane ƴan Madina kowa ya firgita, kowa ya huto, suna zawa bakin gari, sai manzo Allah ya ce musu shikenan, shi tuni ma ya je wurin har ya dawo, wasu ma ba su tashi ba. To haka wannan shine shugabanci. Wa kana ashaddun nas haya'an, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sifofin shi na halaye masu kyau wanda ya kamata mu koyi da su shine yafi kowa kumya. A hadisi da yawa sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu al-haya'u min al-iman, la imana liman la haya'a la, duk mutumin da bai da kumya to bai da imani. Imani, kumya tana daga cikin imani. To wannan wata siffa ce wadda take babba, tana daga cikin halaye na musulunci, tana daga cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan mutum kuma kai ne da kanka zaka iya sa ma kanka irin wannan abubuwan, kanka sake shedan ya fuzge ka maganganu na batsa da maganganu marasa kyau da kalle-kalle da abubuwa, sai su hudda ma kumya. Kaga yanzu ko yanzu a ce wani a ce mara kumya ne, to kaga an nuna kenan ba mutumin kirki bane. Amma aka ce wani mutum ne mai kumya, to wannan siffa ce mai kyau wanda ya kamata duk mai imani ya sifatu da ita, saboda kumya tana daga cikin imani. Musamman kuma iya mata, su yana daga cikin ma abin da yake sa su, yake sa musu kyau, yana daga cikin kyawo ta iya mace ya zama duk tana da kumya. Amma duk kyawanta duk yanda ta kai, in nubata da kumya ta yi a banza. To sallallahu alaihi wasallama daga cikin siffofi na gari wanda Allah subhanahu wataala ya siffance shi da shi, wanda kuma mu shi ne abin koyinmu, yana kumya, kuma ya ce wa igda'u, kuma mutum ne mai gaddul basar, ba komi ake kallo ba. Yanan ba komi ba ne ya kamata a ce idanuwanka sun kalla. Akwai abubuwa wanda Allah ya haramta a kalle su da idanuwa, akwai abubuwa wanda suke na halak. To ya kamata mutum ya rika la'akari da wannan. Kaga yana daga cikin mutane masu imani cewa lalle ne su rihe idanuwansu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, Allah ne umurnin manzo Allah ya gaya mana mu rike idanuwanmu. Akwai abubuwa wanda bai dace mu kalle su na haramu, to bai kamata ba. Akwai abubuwa wanda ya kamata mutum ya kalla wanda yake na halal. To shi sallallahu alaihi wasallama yayi kowa rike idanuwa, kenan baya kallon abubuwa haka wanda suke basu da wani amfani, bata lokaci. Qala Abu Sa'id al-Khudri, sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kana shadda haya'an min al-azara'i fi khidriha, inda za a ce maka sifanta mana kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shine Abu Sa'id al-Khudri ya sifanta mana cewa manzon Allah yayi amarya kumya lokacin da za ka ta gidan ango, da mutanen da akona bu da ake sawa bisa abun hawa, wanda yake za a samu shirido hagum da dama game da baya, wanda shi ake cewa khidr, ake sa amarya a ciki, babu wanda zai ganta sai ko angonta ko kuma wanda suka kawo ta, shi ma kuma sai ka daga rido haka, kamar wannan gado mai ruwa irin na da ko ni gado mai ruwa, musamman yanzu dai yayi karamci. To kamar shi ne karamin shi, sai a dora bisa rakumi, sai a dora amarya a sama, za a kai ta gidan ango. To yanda take kumya tana sadda kai, to sallallahu alaihi wasallama ya yi ta kumya, idan kana so ka sanya ya kumyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take. Kaga kenan ka sifanta abu ba karami bane. Kenan bai kamata wa mutum ya zamanto wuri-wuri kawai haka dai, da an kalle shi bai da wata alama ta kara, bai da alama ta mutunci, bai da alama ta wani abu wanda za a ce wane mai kumya ne, bai ta alama ta wanda za a ce wane muna iya abu ya kyale ko zai haƙuri a shi kawai da yanda ta zo a tsaitsaye ki to wanda shi ba daga cikin halaye na gari wai zakariya shi a siffar manzo Allah in yake abu kenan su diya ma ba sai ya yi magana ba arafahu aqurifa fi wajhihi kawai huskar shi ake dibawa sabai wani lokaci so da yawa saboda zaman da suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi manzo Allah ba komai yake magana ba kuma wannan shi ita ma siffa ce mai kyau in ya zamanto komai ne sai kai magana kuma kai shugaba ne to maganar ka sai ta zamanto batta da wani daraja batta da wani kima to shi sallallahu alaihi wasallama so da yawa in sahabbai suka yi wani abu na kuskure me ake dibawa sai su kalli huskar shi a kowane yanayi da huskar shi take shiga kawai sai su gane wannan abun kuskure ne to wannan abun daidai ne ko kuma wannan abun ba daidai bane ba sai yayi magana ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan tarbiya ce da duk shugaba musamman kuma karamin shugabanci kuma wanda shine babba shine mata da miji a gidan aure namiji wanda Allah ya bashi kawama ya bashi jagoranci a gidan arme to ba koyi bane idan ka zai gani kai ta magana akwai abubuwan da kawo da ido ake shine ba wuce yake cewa kai ka gani me ake cewa ka gani baka gani ba ko kuma ka ji ba to wannan yana daga cikin abubuwan da siffa ce so da yawa takan kawo zaman lahiya haka kuma dalibai ga malumansu haka kuma wani jagora babba da wanda suke tare da shi dan za ya zagin ka za ya faɗi ma wata magana tana yawa ba su ganka ba kai kuma kana nan ana ta zagi shugaban nan kaza ne ashe kai kuma kana ji to baya daga cikin wannan ka huto ka musu hukunci ko ka ce na ji ku a kawai shi kenan sai ka wuce to sallallahu alaihi wasallama su da yawa haka ne yake in dai ba alhurman Allah aka taka ba amma dan a mushi laifi mun karanta can baya dan a mushi laifi ko ka faɗi wata magana ko kai wani abu in dai ba kuskure bane abu ne wanda zai iya zuwa ya wuce kuskure da dan adam na yau da gobe to kawai wuce shi yake tsiran Allah da amince da tabbata gare shi mu ko shine babban abun koyi a gare mu wa kana la yasbutu nazarahu fi wajhi ahadin manzo Allah be kallon mutum haka kamar baya ba kiftawa sai dan kuka yi ido hudu haka sai sadda kanshi yanda dai aka kwatanta kunyar shi tahi amarya lokacin da za ka kai ta gidan ango lokacin da aka dauko ta manzo Allah ya yi da kunya to haka wajen kallo ma yanda kasan duk mutum mai kunya ba ta yi ba ido hudu haka kuri da namiji to haka sallallahu alaihi wasallama yake wanda kuma siffa ce ita ma kan mutum ya zama kamar dan kwaya haka idanuwan shi kullun abu da ziki kuma yankaka in ya kalli mutum ba kibtawa babu wani kaudawa haka to bai daga cikin abubuwa masu kyau bari ma dai wani lokaci yana daga cikin abin da ke nuna cewa mutum ko ya yi wani abu ko kuma ba daidai ba yake in ka kalli mutum kuka yi da hudu shikenan ka dan sadda musamman ce yana wani aiki ko yana cin abinci ko yana wani abu daban amma ka sa mutum ido haka kana kallon shi to zai ji wani abu daban a jikin shi to siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kallo bai kallon mutum haka ya dawo da idanuwan shi akan shi a'a kawai dai an gaisa an yi magana shi kenan sai sadda kanshi sallallahu alaihi wasallam khafid at-tarfi kullun ganin shi a kasa yake sallallahu alaihi wasallam nazarahu ila al-ard bala yace kasa yake kallo ga misali a ce ko tahiyya yake irin wannan masu tahiyya ta girman kai ga mutum ya daga kai sama yana bubbudewa shi yana ganin ba lahiya bane shi to shi ko sallallahu alaihi wasallama mai kaskantar da kai ne kasa yake kallo haka idan yana tahiyya yace atwalu min nazarihi ila sama yanda yake kallon kasa yayi yawa in ka musalta irin kallon sama da yake kallon in kai wanzala kallon sama sai wani katari ko kuma wata bukata dullu nazarihi al mulahaza kuma malam sai yace in ma yana so ya ga abu bai kallon shi haka kai tsaye kamar dan lekowa ne yake in ya dan tsinka ya ga abu to shikenan la yushafihu ahadan bima yakrahu haya'an wa karaman nafs manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gaba da gaba ya gaya ma mutum abinda baya so bai taba yi ba tsiran Allah da amince da tabbata gare shi a ce yau ga wani bai son wani suna ko kuma bai ko wani aiki yayi bai so a gaya mishi ko kuma yayi wani abu a boye ta bayyana to sallallahu alaihi wasallama bai taba gaya ma wani ba haka baki da baki kuma yana kallon shi ma yana ganin shi tsiran Allah da amince da tabbata gare shi wannan ko malam sai ya ce haya'an kuma yace wa karamun nafs dan kumya manzo Allah mutun ne mai kumya sallallahu alaihi wasallam kuma yace mutun ne karim wa kana la yusammi rajulan balagha anhu shay'un yakra kuma yan wajen sunaye ne kuma akwai wanda za su samu suna amma baya su mutane suna gaya mishi to shi sallallahu alaihi wasallam bai taba gaya ma mutum wani suna ba wanda baya su inda ya ji labari cewa bai san wannan sunan to sallallahu alaihi wasallama baya gaya mishi wannan suna kuma dama aya ta lalabtar da mu bi salisul fusuq ba'da al-iman in ka san wannan suna ne mara kyau ko kuma suna ne mutum baya so to bai kamata baka gaya mishi wannan shine ladabi kuma wannan shine halaye masu kyau bal yaqulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma balu aqawamin yasna'una kaza su da yawa cikin sahabbai sai a samu wani mutum daya yayin wani abu na zunubi ko manzo Allah yana so yi nasiha ba zai zo ba yace wane wane kai ne dazu kai kaza kaza ne a sai dai manzo Allah yace ya ku jama'a me yasa kuke yin kaza kenan kaga shi wanda ya abun ba da shi ba ake ana magana ne ga jama'a gaba daya to wannan daga cikin tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan kan wani ya zarge shi ce ya gan shi yayi wani aiki mara kyau ko kuma ya gaya mishi wani magana shi karan kansa a sai da manzo Allah ya ce me ya samu mutane ko kuma ya ce wai dan mi mutane ba sa hannu ba da aikata aiki kaza to sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka yake to kaga wannan daga cikin abubuwa na musamman mutum idan kana so kai nasiha ma dan uwanka kuma kana so ya amfani da siyan da zaka mishi to bai dace ba a je ka zo ka kama sunan shi wani wani ai jiya na gan shi yana kaza da kaza kuma a cikin mutane ko kuma nasiha ce kake mishi to kaga kenan sai ya ce to ni kuma ma daga yanzu na fara kuma gobe ma sakewa zan yi ma'ana shedan sai ya shige shi sai ya zuciya kai ko ya kamata ka gaya mishi magana mai kyau ko ka janye shi shi kadai ko ka rubuta mai wasiƙa ko ka gaya ma wani wanda yake jin nauyin shi gashi nan dai hanyoyi iri-iri amma dan adam a yanda yake zaman shi da dan adam ya yi wani aiki mara kyau ka zo gaba da gaba a cikin mutane ka ce mishi kaza 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 ka kama sunan shi to kaga kenan wannan baka so nasiha ba ta amfane shi bari ma dai tana yawa ka ƙara ingiza shi ya sake shiga cikin irin laihin da yake to kaga kenan Allah subhanahu wataala anan a wannan halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa ba komi bane ya kamata kai magana kuma ba kowa bane ya kamata a ce ka tanka kuma ba kowa bane idan yi abu a nan da nan tana wani laihi a yanzu sai ka ce shikenan sai nan da kwana uku ko sati wani ma ko ya mance wani ma to shikenan sai a zo a yi nasiha to kaga wannan an so gyara kenan wa kana a'dalun nas kuma daga cikin wannan halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai adalci manzo Allah bai taba zalunci ba siran Allah da amincin Allah tabbata gare shi bari dai sai dai a zalunci shi sai ya hakura wannan shine halayen shi kina matsayin ka na mai imani kar ka sake ka zalunci wani zalunci ba karamin laifi bane ya kamata ka zamanto mai adalci adalci na magana adalci na aiki in an tambaye ka ko kuma kana so ka bada wani labari ko wani mutum ko kuma wani abu kai adalci wai za qultum fajilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu dun magana da zamu yi mu da magana ta kirki kar ka sake mutum saboda kana bakin ciki ko kuma kuna wata hasada ko akwai wanda ya hada tsakaninku sai ka canza gaskiya wallahi la yajru wanna kuma shar'anu qaumin ala alla ta'dilu sai Allah ya idulu yace fada da kuke da mutane kada ya sa ku rika fada ko kuma ka ki hudin gaskiya dan kuna fada da wani Allah ya ku adalci iduluhu aqrabu litaqwa wa'ifuhum ko manzo Allah mutum ne mai kamewa bai roko sallallahu alaihi wasallama ya sa'a ma halaye na gari ta kowane bangare ko abinci a gidan shi babu ko menene ko yana da wata bukata ko abu kaza dai yazo ya kirawo a ce Abubakar ko Umar ko wane ne ko Abdurrahman bin Auf masu kudi yace ku zo kaza nake so sallallahu alaihi wasallama bai haka ne ko bai taba yi ba siran Allah da amincin da tabbata gare shi to halaye ne na gari shi sa manzo Allah ma yace duk mutane irin wannan da suke tambaye-tambaye ko kuma roƙo ba tare da wata bukata ba ba wani dan bulaguro ba ba wata matsala wata shike ka matsala wadda take ta matsala kamar da roƙo sana'a to musulunci ya haramta wannan manzo Allah yace a gobe kiyama sai an gane masu irin wannan bara fuskar su gaba ɗaya babu nama haka za su tashi a gobe kiyama Allah zai musu azaba tunka a kai su wutar jahannama to sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kame kai, kuma ya kamata mutum ya kame kanshi wani lokaci so da yawa, inda abinda zaka shiga halin da kake ciki wani yayi ka, wani dai bai hodi bane amma kai kake hodi, ko mutanen in ka kai musu wani jaje ma babu abinda zasu amfana maka, saboda su ma akwai bukatun su. Kenan gara ka kame, ka kara ma kanka daraja. Wannan roko yana zubda mutunci. Wasdaqahum lahjatan, kuma idan aka zo wajen magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai magana irin wannan kakkausa ko magana mara kyau, ko kuma kamar yana maka fada kamar zai buge ka, sallallahu alaihi wasallam bai wani, kuma magana da zai hudi magana ce wanda kowa zai gane, bai magana mai harshen damo, magana mai dokan ma'ana, ko a ce kaza ko a ce kaza, tsiran Allah da mutunta tabbata gare shi. In ya maka magana, magana ce zafi. Yace kuma wa'azamuhum amanatan, manzo Allah kuma yayi kowa amana. Kuma wannan duk wanda ya karanta sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai san da wannan. Dan nan su kahin zaman musulunci suka samu shi Sadiqul Amin. Ai al-Amin, kenan saboda ana kai amana yana ajewa, bai cin amana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenan kahin zaman musulunci ma kuma bayan musulunci yazo. I'tarafa lahu bidhalika mujawiruhu wa ada'uhu. Wanda suka tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana adalci wajen magana, yana kare kai, yana magana mai kyau, yana da amana sosai, amana ma wanda ta kai amana, wanda suka tabbatar da wannan sune makwabtan shi wanda suke tare da shi. Duk wanda ya zauna da manzo Allah sai ya gaya maka cewa mutum ne mai karamci, mutum ne mai tausayi, mutum ne mai kamun kai, ko mutum ne mai amana, sai ya gaya maka haka. Kuma hatta makiya addini babu wanda ya zai lalubo ya ce yau ga wani gaba da na samu a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zalimci wani, babu shi, ko kuma a ce babu amana, sai ma kai mamaki irin amana da yake. Yanzu kaga akwai abun mamaki a ce Qurayshawa suna hada da manzo Allah amma amana su a gidan shi. Duk wanda gwagwarmaya da aka yi kusan shekara 12, akwai amana da yawa daga cikin mutanen Makka a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har lokacin da zai hijira. Ya kawo dan gidan shi shine Ali ibn Abi Talib, yace mishi to wannan amanar wane, wannan amanar wane, wannan amanar wane, kaga gari ya yi tsanani, mu za mu hijira da shi da Abubakar, to amma duk da wannan amanar su a wajen shi, to wannan kaga yana daga cikin abubuwa na mamaki. To sallallahu alaihi wasallama idan ana gaya maka irin halayen shi, abubuwa ne masu yawa, kuma mutum zai mamaki da abinda Allah subhanahu wataala ya siffance shi da wannan sufofi. Mu kuma abinda ya dace a gare mu shine mu dan yi koda ba mu yi duka ba, duk cewa ba za mu iya ba, inna sallallahu alaihi wasallama shi Allah ne ya sa shi kamar haka, wa innaka ala khulqin azim. Sai mu kwatanta mu musalta, mutum ya sama kanshi hakuri, ka sama kanka dangana, ka sama kanka cewa baka magana sai ta gaskiya, kuma ka sama kanka rukun amana da cika alƙawari, to wannan sai ka zamanto mutumin kirki, kuma ka zamanto mutum mai kunya, mutumin da bai zage-zage bai batsa, kuma mutumin da bai zalimta wani, ko da karami ne ko babba ne, ko namiji ko mace. To sai ga mutum ya siffantu da siffaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam kuma sai yake cewa wa kana yusamma qabla nubuwatihi al-amin, kahin annaba, kahin zawo annabta ma sunan shi amincacce. Wa yutahakamu ilayhi fil jahiliyyati qawla al-islam, kuma idan an yi wada duk da karamcin shekarun shi sallallahu alaihi wasallama, amma a wancan lokacin ma an san shi latijo ne, ba latijo na tsuha ba, latijo na kamala, zaman shi mutum cikakken mutum, sai latijawa na shekaru masu shekara 50-60-70 sai rikici, in ana neman waye zai shara'a sai a zojen manzo Allah da wuce shekara 27 ko shekara 25 ko shekara 30, shi zai musu shara'a, kuma shi zai gaya musu, kuma kowa a yi aiki da abin da zai yi. Wajen ginin Ka'aba lokacin da za a dora Hajar al-Aswad aka yi ta jayayya, suwaye za su dora, suwaye za su dora, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya zo ya musu hukunci a wannan bangare. Sallallahu alaihi wasallama ya ce to a kawo wani zane, kowa ya dora, kowa ya rike. Kun ga tunani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kasancewar shi kar kowa ran shi ya baci. Su Larabawa rikicin da suke kabilar Wane ta hita Wane, ita za ta dora wannan dutse inda ake shan nono, dakin Ka'aba, tunda abu ne mai daraja. Kenan a kabilar da ta dora shi sai a ce daraja ya koma wajenta, to shi manzo Allah sai ya ce a kawo wani zane, to ke kabila kaza rike nan, ke rike nan, ke rike nan, ke rike nan. Kenan sai a ce kowa ya dora, kowa fadala ta same shi, kowa daraja ta same shi. Wannan cikin hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, latijo ne tun kafin zuwa musulunci in suka shiga wani rikici shi suke nema sallallahu alaihi wasallama kuma ya nema musu mahuta. Qala Allahu ta'ala fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina biayati Allah yajhadun. Allah ya ba mu labari ba manzon Allah suke karyatawa ba, sun san ko shi wane ne, sun san halayen shi, sun san yanda yake. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kama wata aya Allah yake labari yanda ka san, yanda suka san ɗiyansu, Yahuda da Nasarawa da Qurayshawa mushrikai na Makka sun san manzon Allah ko shi menene, sun san adalcin shi, sun san shi kasancewa shi mai kirki. Amma dai da yazo ya ce Allah ya aiko shi, menene sai karyatawa ayoyin Allah? Ba sa so ne su bar bautar gunfi su koma bautar Allah. Da yawa daga cikinsu shi ne suke karyatawa, amma ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana ashaddu an-nas tawadu'an, ko manzon Allah ya fi kowa kaskantar da kai, kenan kishe girman kai, bai girman kai sallallahu alaihi wasallam. Wa abadahum ala al-kibr, yayi nesa da girman kai. To bahaushe yake cewa rawanin tsiya girman kai, duk mutumin da Allah ya kiyaye ya dora ma kanshi wannan, to wahalar duniya ta same shi. Girman kai zaka wahala, iya wahala, kuma duk abin da kake nema ba za ka same shi ba, saboda sallallahu alaihi wasallam shine ba mu labari, kaida ce ta Allah, man tawada lillahi rafa'ahu Allah, duk wanda ya kaskantar da kai to shi Allah shine zai daga shi, shi Allah shine yake dagawa. Kana ya'izzu man yasha wa yuzillu man yasha, ko tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Inda mutanen duniya za su haɗu gaba ɗaya su ce yauwa ne sai mun sa yayi daraja, in Allah ya sa kaskantacce ne to ba wanda ya sa yayi daraja. Kuma inda mutanen duniya za su haɗu Allah ya ce ga bawa na wane na dora mushi daraja da mutunci da girma, to sai Allah, sai mutane su ce mu mu yarraba, to sai Allah ya sa yayi daraja kuma ya girma, wannan daga Allah ne. Kana ka sake shedan ya rinjaye ka, ka riga ganin da girman kai ne za ka samu girma, ko kuma mutane ka hi su kai kana da kaza, kana da kaza, ko kana da ilimi, ko kana da kudi, ko kana da mulki, irin abubuwa da guda uku da suke rudan dan Adam. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai kaskantar da kai, wa abada man kibri, yayi nesa da girman kai. Yamna'u alal qiyam lahu, manzo Allah hanawa yake a tsaya mushi. In yazo in tunkaro wuri haka mutane su tashi, kaga ya sawa ma dama, ya sawa ma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuka tashi zuwa ina, ba sunna bace da bid'a ce, kuma akwai haramci. Sai dai tashi, akwai tashi irin tashi na misali a ce wani mutum wani abu a hannun shi, babanka ko mamanka ta shigo ka tashi, wannan shi daban ne. Amma akwai mutane wanda kawai ko wajen taro ko ya tunkaro mutane ko zai wuce haka, wai dole sai kowa tashi kuma ya wuce, saboda wannan shi ne girman. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hanawa yake, ko da mutane sun tashi sai ce musu to ka kara tashi. Shine ma'ana yamna'u 'ala al-qiyam lahu kama yaqumuna lil-muluk, kamar yanda ake ma sarakai, wane ya tashi, wannan ya tashi, wannan ya tashi. Shi kuma manzo Allah sai ce a'a, dukkan mu bayin Allah ne, ni bawan Allah ne, kuma bawan Allah ne, Allah dai ya darajata ni, ya bani annabta, ya bani kaza, bani kaza. To haka sallallahu alaihi wasallam yake. Wa kana ya'udu al-masakin, manzo Allah takanas yake tashi ziyara ya je wajen miskini, ba mai kudi ba, ba wani mai sarauta ba, ba wani mai ilimi ba, irin wannan mutum wanda zai amfana ce daman babban mutum ne ya je ziyara wajen babban mutum, wannan babu komi. To shi ko sallallahu alaihi wasallam babban mutum ne, amma sai kai ziyara wajen talaka, sai talaka na karshe wanda mutane suna ganin wai shi, to wanda menene gare shi? To shi sallallahu alaihi wasallam haka yake. Kenan kaga yana daga cikin mutum idan yana so ya kassara ma kanshi girman kai, dan ya yana daga cikin girman kai bulbudin shi, irin mutumin da zai raina kowa sai irin shi. In mai mulki ne ya ce bai abata da kowa sai mai mulki, in mai kuɗi ne sai dai tsakanin shi, shi babu, shi babu talaka. In mai ilimi ne shi ma haka, ya ce a'a shi mu masu ilimi ne, su kuma wancan awamu ne, su suna can mumuna nan. To wanda kana daga cikin bulbudi na girman kai. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da haka ba. Idan mutum ya karanta sirar shi a cike take akan irin ziyarori da sallallahu alaihi wasallama yake kaima miskinai, har ma wanda ba musulmi ba, bai yahude, yaro karami, dan karamin yaro haka bai yahude, manzon Allah yana zuwa wajen shi wani lokaci, kuma yana kekkewayawa. Wata ranar manzon Allah ya kage bai ganshi ba, ina wani aka ci, ai bai da lahiya. Manzo Allah ya ce sa Abubakar Umar ku tashi maza maza mu je mu ganshi. Idi ba yaro ne karami ko bai hude sallallahu alaihi wasallama ya je ganshi ya jiki ya kaza Allah ba da lahiya sai ce ka musulunta mana yace ma yaro sai yaro ya daga kai ga kalli baban shi kenan yaro a zuciyar shi yana so yana ci da manzo Allah akwai alaka kyakkyawa yace ka musulunta mana sai kalli baban shi sai manzo Allah ya sake gaya mishi ya kamata ka musulunta mana yaro ne karami sai can sai baban ya ce mishi afi abul qasim yace ka musulunta uban sai ya bashi dama kama manzo Allah da'a kenan ka musulunta sai ya kuma yaron masa ya musulunta kaga kenan wannan ba karaman alheri bane Allah subhanahu wataala ya tsiratar da shi wannan yaron bai hude dalilin wannan ziyara ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma biya diya da wane ne daga cikin mutane zai tashi ziyara yaro dan kararrami wane ne ma zai sa akan shi dan wani yaro yana wucewa kullun a ce kwana biyu bai ganshi ba ya tambaya dan gidan wane ne ai daga ina yake yaron nan to kaga wanda kana daga cikin abubuwa wanda suke sune mahasinul akhlaq in kana dan can halaye masu kyau to sune wannan in kana dan can rashin girman kai to sune wannan kakkare na kowa yaro karami ka girmama shi ka darajarta shi ka ji tausayin shi wanda ke na sama shi ma a bashi mutunci a bashi daraja to wannan shine mutun ya zamanto kenan mu'tadil wa yujalisul fuqara'a faqirai ma manzo Allah wanda basu da komi yake zama da su su rika hira in abinci ta kama su ci abinci tare tsiran Allah da mutala tabbata gare shi wa yujibu da'watal 'abd sai a samu bawa ma wanda ma ba shi yake yancin kanshi ba da mai gidan shi amma sai gayyacin manzon Allah ya maki Allah ina so a zo muni ziyara sai manzon Allah ya zo sattiran Allah da mutane tabbata gare shi kuma sai ma in mutun ya san yanda yanayin kabilanci na Larabawa yake a wancan lokaci musamman kafin zaman musulunci da yanda kuma suka dauki bawa idan an ce wannan bawa ne to amma sallallahu alaihi wasallama bawa zai gayyace shi ya tahi to ina ga in da ne ya gayyace shi ko kuma wani daga cikin mutane manya manya maza ko mata sallallahu alaihi wasallama dai ya nuna cewa ba mai girman kai bane kuma abin da ya dace yake wannan halaye ne wanda ya kamata a ce mun sifanta muna sifantuwa da su guda guda koda ba duka ba musamman ma dai babu kaman irin halaye da za su rage ma mutum girman kai kaskantar da kai ka zamanto na kasa koda kai sama kake sai ga wani idan ya samu mulki wani idan ya samu kuɗi a bakan shi ma ya sauya su da can talaka ne yanzu ya yi kuɗi ya bar unguwar talakawa ya bar majalisar talakawa su yanzu su ne masu kuɗi da can shi ba mai mulki ba ne yanzu ya zama mai mulki to shi kenan sai unguwar masu mulki sai abokai masu mulki to kaga wannan duka yana daga cikin abubuwan da mutum bai san abin da ya dace ba baka yi abin da ya dace ba a yi lokacin da ka samu mulki abokanka ba su da a lokacin ne suke bukatuwa zuwa gare ka lokacin da kuke talaka ku duka ai tana yawa babu mai amfana ma ko ba komai wani abu lokacin da kai kudi ɗan uwanka ɗan unguwarka ɗan garinku wanda kuke zaune da su a lokacin suke bukatar ka in kai mutumin kirki ne ka musu abin kirki amma lokacin da kai talaka su ma talaka kenan wa zai amfana ma wani abu kamar mutane sai su rika yin abin da bai dace ba wannan kuma ya saba ma karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana so kullun a zamanto ana tare girmamawa darajantawa wa yajlisu fi ashabihi ka ahadihim manzo Allah yana zama cikin sahabbai kamar ɗaya daga cikin su ba bambanci bakka ga bambanci tsiran Allah da mutala tabbata gare shi dan ka zo majalisin shi tana ka ganshi a can wani wuri tana kwanci ma babu ruwan shi tabar ma irin wannan karamno ta miya ake ta kaba a ita yake kwanci in ya tashi sai ga burdinta ta mai zane a fuska babu matashi babu wata matala babu komi haka ke zama sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da sabai in ya huto sai su gani kuma jan mutum ai da ya kwanta ko bakin mutum sai an ga burdin a manzo Allah a samu maka tabarma mana a samu maka matala da kaza da kaza sallallahu alaihi wasallama ce musu shi ba zama yazo ba wannan duniya ba gidan zama bane daru mamar wucewa ne yake yace mali walid dunya ni mi dace alaka ta da duniya haka manzo Allah kullu yake ga masu habbai tsira Allah da mutum ya tabbata gare shi sai da yace ka rakibin istazallata ta shajara yace ni alaka ta da duniya kamar mai bulaguro yana cikin bulaguro sai ga wata itaciya mai sanyi sai yace bari dan huta in wuce to haka alaka manzo Allah da duniya to haka mu ma kuma duk wanda ya mai da duniya wajen zama to kanka ya yi mummunan fahimta sallallahu alaihi wasallama an ka zo ciki mazamuna majalisa fada shi baiwa a ce in ma baka san shi ba sai dai an nuna mashi saboda ba zaka gane shi ba da wani yanayi daban wanda za a gane shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kadiba kuma shine shugaban halitta shine manzon da Allah ya ko na karshe shine manzon da Allah ya ba littahi wanda ko littahi shine alqurani shine kuma Allah subhanahu wataala ba shi maqama mahmudan shine Allah ya ba shi abubuwa gashi nan kala kala daban-daban amma wani dan mulki ne za ba shi dan karami gutsire sai ga sai hayyaci mutane babu wanda zai shakata shakat inda shi yana saboda wai mulki na shi to shi ko sallallahu alaihi wasallama yana zama kama kowa sai dai idan bukata ta kama qalat aisha uwar mu ne aisha mata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai take cewa kana yakhsibu na'lahu mutanen da takalmi tana wani ma kaba ce aka darme tana yawa kaza babu dai wadata irin ne yanzu irin abubuwa na robobi da sauransu da fata to sallallahu alaihi wasallama in takalmin shi ya cire shi yake darme kayan shi bai ce ba awa ne ko kuma a ce tunda shine rasulullah tunda shine manzo Allah yana da wasu masu hidima mutum 50 mutum 100 mutum 20 mutum 10 takalmin shi idan ya cire ji Aisha kuma ita matar shi ce in ya ga dama sai ta amshi gyara shi yake gyara kayan shi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma duka hanyoyi ne dan a kariya girman kai irin wani abubuwan mutum kana ya sama kanka ka rika yi dan ka kariya girman kai saboda sharan kulli yana iya zawa ya sama ka irin wani abubuwan wa yukhitu sawbahu in rigar shi take ce ta cire to shi yake sa zare da allura sallallahu alaihi wasallama yana dumka kayan shi yana zaune a gidan shi to haka ne haka yake aikatawa tsiran Allah da mutunta da tabbata gare shi to wanda ka ayyuka ne wanda suke karantar da mu cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabban shi kamar kowa daga cikin su rayuwa ce ta tabi'a bai dora ma kanshi ba wasu abubuwa wanda suke za su nuna cewa shi kaza ne ko shi kaza ne ko shi kaza ne wa ya'malu bi yadihi manzo Allah da hannuwan shi yake ayyuka noma kiwo duka komai shi yake yin kayan shi sallallahu alaihi wasallam kama ya'malu ahadukum fi baitihi manzo Allah yace malam sai yake cewa kamar yanda kuka san kowanne ɗaya daga cikin ku yake aiki a cikin gidan shi to shi manzo Allah haka yake har matan shi wani lokaci yana taya shi aiki ko wanke wanke ne ko mine ne ko wanki ne tsiran Allah da mutum ya tabbata gare shi to kaga kenan irin wannan abubuwa duka suna sa mutum ya zamanto ƙasa kuma suna sa yarda da juna tsakanin wanda ake rayuwa tare kuma yana sa cewa lalle wane eh lalle shi ma mutum ne kamar mu amma sai ya ga mutum wani shi kai ka ce shi da ziyara aka yi shi sauran mutane an yi su da bakin ƙarhe ko kuma an yi su da ƙasa shi bambancin da yake tsakani wayyazu billahi wani ma zaka same shi malami ne tsaba ga girman kai tare da shi kuma alhali ya karanta kuma ya sani babu wanda ya dace a ce ya kaskantar da kai kamar malami wani lokaci ɗan siyasa wani mulki wani mai mulki wani jahili wani wanda bai san aya ba bai san hadisi bai taɓa zuwa makaranta ba asalin dan ya girman kai wani lokaci da dan sassauci ko ya samu uzuri amma malami wanda kai ka karanta kana karantarwa ka san menene addini ka san menene karatu ka san sufofi na manzo Allah amma a same ka da girman kai a same ka irin abubuwa wanda ko sara kai bisai ko masu sarauta ko masu mulki to kaga wannan akwai abubuwa wanda suke ba su dace ba kamar a ce an juya sama ta koma ƙasa shi malami shine ya kamata a ce yahi kamar cecceniya gab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun manzo Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya su malamai su ne magada annabawa kenan abinda za su gada ba karatu kade ba dukkan halayen shi da hakurin shi da kaskantar da kai da rashin girman kai da cakuluwa da mutane da hira da kowa da zuwa ziyara da ware da duk abinda muke zana wannan malamai ne ya kamata a ce sun zama lamba guda in yaso kuma bayan su amma shedan yayi aiki a ce an samu malami da girman kai shedan yayi aiki Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah shirar da mu hayya madaidaici wa kana basharan min al-bashar manzo Allah mutum ne daga cikin mutane ana ji da kyau ko ba malaika bane ba aljani bane ba wata halitta bace daban mutum ne daga cikin mutane to wannan yana daga cikin abubuwa da irin ɗan bid'a sai su ce wai ahli sunna sun ce manzo Allah mutum ne kamar kowa to wannan haka yake al-Qur'ani sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi a wasu hadisai musamman in wanda ya karanta hadisai na sahau hadisai wanda manzo Allah ya kuskure wani lokaci za a samu manzo Allah kamar sallar asar ya yi raka'a ya zauna aka ce ya maki Allah an rage sallah ko kuma mun cewa kai zulede shine wanda manzo Allah kamar yana wasa da shi yana mai mishi magana haka suna hira suna wasanni to kowa ya shiru su Abubakar su Umar aka rasa to manzo Allah ya raka uku kuma ya zauna yayi sallama kuma ya jiyo shine mutane sai suke cewa cikin zuciyarsu to ko an rage sallah ne ko shari'a sabuwa shine zulede sai ya ce manzo Allah ya maki Allah an rage sallah ne ko ka mance ne sai ya ce ba a rage ba mun mance ba saboda shi manzo Allah har yanzu yana ganzar ka a hudu yayi sallallahu alaihi wasallam sai mutane sai ya tambaye mutane wai abinda zulede ne hudu haka ne raka uku muka yi suka ce eh sai ya ce ba a rage ba sai aka sake aka yi raka wannan aka kuma gyara sallah aka yi kabli to wannan sai nuna cewa manzo Allah mutum ne kamar kowa sallallahu alaihi wasallama amma an kace kamar kowa kana ne wajen daraja da matsayi da wani ba haka ake ne qul innama ana basharun mislukum kaga wannan aya ce ta qur'ani qul kace innama ana kadai ne hasab yace basharun mutun mislukum kuma inda yace bashar ma kadai ana iya ganewa kamar yadda mallam yace anan wa kana basharan minal bashar sai kuma yace mislukum irinku yanayin da kuke cin abinci ku yi barci kuna mantuwa wani lokaci kuna da iyali kuna zuwa kasuwa kuna noma kuna kiwo sai manzo Allah yace ni ma irinku ne haka muke kan ku bambanta ni da ku sai dai yace bambanci shine yuha ilayya ni ana muni wahayi ku kuma ba muku wahayi kenan ni annabi ne ku ko ba annaba bane kenan daraja da Allah ya muni da baiwar da Allah ya muni ya sa ni annabi ne to amma sai ga mutane suna kamba abubuwa na shirka da Allah game da manzo Allah wasu ma har su daga girman shi sai ran Allah da mushi tabbata gare shi su mai da shi kamar ma yahi Allah ko kuma siffa ta Allah a lokacin sallallahu alaihi wasallam yana raye wani sahabi yace ma sha Allah wa shi'ita yace ya maki Allah kai ka so kuma Allah ma ya so manzo Allah ce mishi kakka sake kakka ƙara hudin wannan kalmar yace ajaltani lillahi niddan kenan ka sa ni kishiya ga Allah kuma yace Allah ya so shi ma Allah ya so sai manzo Allah yace la tatruni kama atarat an-nasara isa ibn maryam kakku rika kamba mani kuna girmama ni kuna daga matsayina ku kai inda ba kai ba kamar yadda Isa dan Maryam mabiya addinin kristanci suka mishi har suka ce dan Allah ne suka ce a shi ma Allah ne wasu su ce dan Allah ne wasu su ce shi ma Allah ne to manzo Allah ce kakku haka nan ku masu imani yace ku bar ni a matsayina na dan adam kuma ku bar ni a matsayina na cewa ni annabi ne a wannan bangare na hi ku daraja ta duk babu mai imani ko ku babu mutum musulmi wanda zai ce wai an ce in an ce annabi mutum ne wani anihin kamar kowa haka a tare daraja da matsayi da girma wannan duk mai hankali ya san ba haka ake ni ba ana nihin mutum ne dan adam mai ci da sha da iyalin shi da kasuwancin shi da goron shi da kiwon shi da sauran abubuwa na kasancewa shi dan adam yace yulfi saubahu sallallahu alaihi wasallama da hannun shi yake wanki in kayan shi suka yi datti shi zai wanke kayan shi sallallahu alaihi wasallama kaga ga mutane kala kala su Abu Hurairah su wane ne ashabu suffa wanda suke tare a masallacin manzo Allah ma suna da yawa in ya ga dama ya ce wani imin wanki wani imin kaza ko kuma ga matan shi guda tara amma sallallahu alaihi wasallama shi yake yi kaga wani ya sa mutum irin wani ya miƙe kafa dan ruwan da yake nan kusa da shi bai ya dauko wa ya miƙa mishi ba ni kaza me ko mini kaza imin kaza kaman kai ka ce shi bai da wani motsi kuma a matsayin shi na namiji ya kamata mutum ya zamanto harake kenan kada motsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yake ce masa sahabbai duk abin da zaka yi ce kai da kanka in dai ba wani abin ba wanda za a iya maka ko kuma zaka yi kaza sai yace ba su misali yace musu kai ko da kana bisa doki kana bisa abin hawa yace sai bulalar ka ta fadi kaga saukowa daga akwai wani a ƙasa saukowa daga doki aiki ne sai an rike amma manzo Allah cewa ya ka sauko ka dauki kayanka ka hau dokin ka kai gaba haka ce mai komu ne ba ni imini to wanda kana daga cikin abubuwan da yake samu mutum kasala ko mutum wasu abubuwa da yawa za su shige shi musamman dai babu kamar girman kai to shi sallallahu alaihi wasallama da shi da kanshi yake wanke kayan shi kuma ya shanya kayan shi sallallahu alaihi wasallam wa yahlibu shatahu kuma shi yake zuwa yayi tatsa ga abubuwa wanda yake za a sha na nono sallallahu alaihi wasallama shi zai je wajen wannan dabba shi zai tatsa jiran Allah da mushi da tabbata gare shi wa yakhdimu nafsahu kuma shi yake maka shi hidima yayi wanke shi ya gyara takalmin shi ya je dauko ruwan shi ya je tatsa yayi kaza ya je abubuwa dai nashi ne abubuwa kuma na jama'a na jama'a. Kaga shine irin magana shahararriya ta Umar da yake cewa mata istabattumun nas wa qad wulidatum ummahatum ahrar. Akwai ta magana shahararriya ta Umar yake cewa yaushe ne kuka sa mutane suka zama to bayanku alhali uwayensu sun aihe su a matsayin su na ɗiyan adam. Akwai wanda shi wani mai mishi aiki a gida ne ko kuma a wani a shago suke ko kuma shi wani babba ne darakta ne ɗan ƙasan shi ko wani mane burkinsu ko kuma wani wane ne yaran shi ɗiyan shi yanda ka san kamar ya yaƙo kamar ya ciyo su a yaƙi ikaza 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 ikaza. Amma kuma wannan ba yana nuna ba ka sa yara aiki ko kuma ka sa wani aiki, a'a ana nuna dai wani lokaci kai da kanka kai dan yaran su san kana yi kuma dan ka hudda ma kanka girman kai. Ya kawo abubuwa da yawa da suke zuwa suna shigan mutum in yi zamanto komi sai an maka to shikenan sai shaidan ya zo rika sama kuma wasu abubuwan daban wasu tasawurat. To kuma ana so mutum ya dan siffatu da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba kullum bane. Wata rana yanda manzo Allah ne yake ya gyara kayan shi ya yi wankin shi ya yi tatsar shi ya je kasuwar shi ya siyo abubuwan shi ya yi abin shi to kai ma wani lokaci sai ka dan kwatanta saboda ka hudda ma kanka. Za ka iya samun idan shaidan yana so ya sa maka abubuwa na girman kai za ka iya samun turjiya game da zuciyarka sai ya rika caka yanzu in wuce su wane su rika caka yau wane ya je kasuwa ya yi tofa ne ko wane yau muka gan shi yana wanki ko wane ya yi kaza. To kaga kenan in ya zamanto har kana sa a kanka kan mutane su ce to kenan alamar girman kai ta fara zawo tunda manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam dan bi kai ba za ka yi ba. Wa kana aulan nas bil uhud awfa an-nas bil uhud ko manzo Allah ya yi kowa cika alƙawari wa wasalahu lir rahim ya yi kowa cika abinda yake na ɗan uwantaka ko kuma mu ce zumunci manzo Allah ya yi kowa zumunci tsiran Allah da mutane tabbata gare shi wa zamahu shafaqatan wa ra'afatan wa rahmatan bin nas kuma ya yi kowa tausayin mutane da jin kan mutane da kuma bude kirji kenan kowa nashi ne tattaro mutane yake bai koran kowa ko bai gaya ma kowa magana mara kyau. Ahsanun nasu ishiratan wa adaban manzo Allah ya yi kowa zama iya zama da mutane ishira in ka zauna da shi to baka iya zama da wani musamman a ce shugaba ne. Wa absatun nasu khulqan kuma ya yi kowa zamanto wahalaye wanda suke wanda ba su da wani abu tufkekkiya ma'ana samfin haka abinda babu wahala. Abu adadin nas an suq al akhlaq kuma manzo Allah ya yi kowa nesa da mummunan hali ba za ka same shi da irin wannan hali wanda mutane ba sa lam yakun fahishan sallallahu alaihi wasallam be alfasha wannan kuma sifa ce wanda ya kamata a ce duk mai imani ya sifantu kamar barin halishan kai yana hadin komi. Wala mutafahishan kuma ba mai yi bane baya yi balle kuma ya ci gaba da yawan yi. Wala la'anan akwai wanda kuma shi yawan tsinuwa to manzo Allah shi ba bai wani duk motsi Allah tsine maka Allah tsine ma Allah kaza to wannan shi ma mummunan hali ne ya kamata mu kare harshinanmu musamman iyaye ga yaya kada a rika cewa Allah tsine Allah tsine in yaro ya abu na kuskure a ce Allah shirye ka Allah ya sa ka gane Allah mai doka hanya haka ya kamata a da iyaye tunda karbiya ce. Wala sahaban fil aswaq kuma manzo Allah baya zuwa kasuwa irin wannan ya riga daga murya ana ta ihoce baya daga cikin wannan ko da ya je kasuwa to bukatar da ta kai shi yake kuma ya fito. Wala yajri bisayyati wala yajzi bisayyati sayya ko manzo Allah bai saka ma mummuna da mummuna kenan in ka mishi mummuna to shi bai ba mummuna inda zaka cutar da shi to shi sai ce ya yahe maka. Walakin ya'fu wa yusfih sallallahu alaihi wasallam sai ya yahe kuma in ya yahe sai kau da kai dan tana yawa ka yahe amma abin a zuciyarka to shi kuma sallallahu alaihi wasallam in ya yahe abin shikenan ba karata da magana kuma a daga an wuce. To kaga wannan shine siffa na mutane na gari wanda Allah subhanahu wataala ya yabe su a cikin alqur'ani yace wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zuhazun azim can baya da yake ta annal lazina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihim wal malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim sai allah ya ce wa ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa 'amila salihan wa qala innani min al muslimin irin dai mutumin da zai magana mai kyau. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a sai ya ce hal abada bai yiwa mummuna da mai kyau su zamanto daya, ya ce idfa billati hiya ahsan, kai ka ture da mai kyau, wani ya zage ka, wani ya buge ka, wani ya ci mutuncinka, wani ya zalimce ka, to kai so ake ka yahe, so ake kai ka kauda kai. Shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce idfa billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyul amin, makiyanka sai zamanto masoyinka saboda mai kaya yahe mushi. Duk mutumin da yayi maka ka kyale ka hakura ya aka ka yahe mushi kaga, to shikenan ka zama kamar sarkin shi sai daga kumiyarka, to soyayyarka dole ta shiga zuciyar shi. To shine Allah sai ya ce ma yulqaha, ba kowa yake samun wannan ba illal ladzina sabaru, sai masu hakuri. Wa ma yulqaha, ba kowa yake haduwa da irin wannan halaye masu kyau ba illa zu hazun azim, sai masu rabo. Sai Allah ya ce wa in ma yanzaganka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billahi innahu samiul alim, shaytan shine yake zuga mutane, in wani buge ka ya zage ka sai ya ce ma kai ma ramaman ya rena ka ya maka za ya maka za, to wannan nazagatu shaytan. Sai Allah ya ce kai in shaytan ya zuga ka, to kai kuma ka ce a'udhu billah, ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim, to shikenan sai Allah ya kare ka, sai ka gafarta, sai ai zaman lahiya. Allah ya samu dace da gane ya kamata mu dakata da fata abin da muka yi daidai. Allah ya tsara mu cikin ladan wanda yake da kuskure, ne Allah gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.